Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Asabar 17 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an hallaka wasu mutane a jihohin Benue da Plateau.
Karamin hukumar Rio aka kai musu hari har aka kashe mutane kimanin 6.
Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku. Za kuma mu gabatar muku da labaran wasanni da kuma shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. To amma kafin nan, gasar filu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Cutar coronavirus ta lakuma rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar, shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaki da kwayar cutar mai saurin kisa, kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. India, babbar kasar da ke samar da alluran rigakafi, ta ba da rahoto a yau Asabar cewa ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da 230,000 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Yayin da Amurka ke yiwa miliyoyin mutane alluran rigakafi, har yanzu tana kan gaba a duniya a yawan waɗanda cutar ta kama. Cibiyar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa Amurka na da mutane miliyan 31.5 daga cikin mutane miliyan 140 na duniya da suka harbu da coronavirus. Sai India da ke da masu cutar miliyan 14.5, sai kuma Brazil da miliyan 13.8. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota, an ci gaba da zanga-zanga a ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright, wani ba-Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota, wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Kim Porter, jami'ar da ke da alhakin harbin Wright, ta bayyana a gaban kotu a karon farko ranar Alhamis akan tuhumar kisan Wright lokacin da ta tsayar da shi akan hanya. Shugaban 'yan sanda Tim Gannon ya faɗa manema labarai cewa Porter ta harbe Wright lokacin da take nufin amfani da na'urar kashe jikin mutum. Bayan harbin, duka Porter da Gannon sun yi murabus daga sashen 'yan sanda na cibiyar Brooklyn. Amurka ta ce ta sanya takunkumin biza ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokuraɗiyya a Uganda, ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Blinken ya ce zaben da tsohon shugaban kasar Yoweri Museveni ya lashe a karo na 6 ba a yi cikin adalci ba. Sanarwar ba ta bayyana waɗanda takunkumin bizar ya shafa ba. Wannan zaɓe ya kasance rikici tsakanin Museveni mai shekaru 76 da kuma fitaccen mawaƙin nan kuma ɗan majalisar adawa wanda aka fi sani da Bobi Wine mai shekaru 39, wanda aka tsare kuma aka ci masa mutunci sau da yawa gabanin zaben. Daga baya, Wayne ya yi zargin an tafka kurakurai a zaben. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar ƙalubale daga China da Koriya ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawansa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan, kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa. Shugabannin biyu sun faɗa a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa cewa muna adawa da duk wani yunkuri na bangare ɗaya don sauya halin da ake ciki a tekun gabashin China. Mun sake jaddada rashin amincewarmu ga da'awar mallakar teku da kuma ayyukan da China ke yi a cikin tekun kudancin China, kuma mun sake tabbatar da matsayarmu kan tekun kudancin China da ke karkashin dokar ƙasa da ƙasa, inda ake da ƴancin walwala daidai yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya akan dokar teku. Yayin da yake fuskantar suka daga ƴan jam'iyyarsa ta Democrat, Father White House ta ce shugaba Joe Biden na shirin ɗaga yawan adadin ƴan gudun hijirar da Amurka za ta iya karɓa na magabacinsa zuwa wata mai zuwa, bayan da farko ya ce zai bar adadin ƴan gudun hijirar da za su iya shiga Amurka yadda yake. Father White House ta ce ta fitar da sanarwar ranar Juma'a tana cewa Biden zai sanya ƙarin yawan ƴan gudun hijirar nan da ranar 15 ga watan Mayu, raguwar shekarar kasafin kuɗi kenan. A safiyar ranar Juma'a, Biden ya sanya hannu kan umarnin zartarwa na ci gaba da karɓar ƴan gudun hijira da yawansu ya kai 15,000 a shekarar kasafin kuɗi ta 2021, adadin da tsohuwar gwamnatin shugaba Donald Trump ta sanya. Biden ya ce a cikin umarnin an bar yawan ne saboda matsalolin jin ƙai, kuma in ba haka ba yana da nasaba da buƙatun ƙasa.
Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu majiyoyi ke nuna cewa an kai hare-hare a jihohin Benue da Plateau. Zainab Babaji gare ki.
Wasu mahara sun farma ƙauyen Anune a ƙaramar hukumar Makurdi a jihar Benue, inda suka kashe mutane biyu, wasu da dama kuma suka samu raunuka. Bayanai na nuni da cewa lamarin ya auku ne da misalin karfe 4 na safiyar yau Asabar, yayin da ƙauyawan ke bacci. Wani mazaunin garin Makurdi da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida mun cewa jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigan guda uku, kenan adadin waɗanda suka mutu ya kasance 5.
So they killed about 2 of them, okay, including the 2 corpses that were on ground, making the corpses to be 5 now.
Yace jami'an tsaro sun hallaka 'yan bindigan guda uku, kuma a saninsa ba a kama kowa ba ya zuwa lokacin da nake magana da shi. Da na tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar Benue, kakakin rundunar DSP Anene Sewese a saƙon karta kwana ta tabbatar da aukuwar lamarin, sai dai bata bayyana ko an samu rasa rai ba. Saƙon ya ce an dai tura jami'an 'yan sanda a yankin don tabbatar da zaman lafiya. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta shaida mun cewa ba ta da cikakken bayani kan lamarin, don haka in mata uzuri har sai ta bincika. Daga jihar Plateau kuwa, ayyukan 'yan bindiga ne ke ƙara ta'azzara a sassan ƙaramar hukumar Yom. 'Yan bindigar sun sake hallaka wasu mutane 6 a ƙauyen Weran da ke ƙaramar hukumar Taryom, kamar yadda barista Solomon Daliop ya mun ƙarin haske.
A Weran community na ƙaramar hukumar Yom, inda aka kai musu hari har aka kashe mutane kimanin 6, sannan mutum 2 aka ji musu rauni.
Don jama'an wurin kowa ya rike hannu da cewa akwai jama'an tsaro a gari, kuma an samu wannan saƙo tun kamin lokacin, amma kuma gashi aka zagaye ta adin nan ba tare da wani an kama shi ba. Aka ji mutane nan sun zo, 'yan bindigan nan sun yi operation na su har sun koma kuma.
Amma idan kuka samu waɗannan labarai, kukan kai ma hukuma, wato jami'an 'yan sanda, domin su ɗau mataki?
Wato ana kai ma hukuma, ba wanda a matsayin jama'an tsaro da baya samu wannan sako. Ana turawa a tura ma local government, a tura ma wayansu da suna kurkusa da ita gwamnatin jihar Plateau da sauransu, ana tura masu wayan abubuwan domin a samu a magabta wannan abu. Amma duk da haka abun yana zama kamar tatsuniya ne kawai.
Ko a ƙarshen makon jiya ma 'yan bindigan sun hallaka mutane 8 a yankin. A halin da ake ciki dai, mazauna ƙauyukan na cike da fargaba, suna kuma ƙauracewa gidajensu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, yanzu kuma lokaci ya yi na sauraron amsoshin tambayoyinku. Da yake mutane da yawa suka yi tambayoyin, kuma akasari iri guda, ba za mu gabatar da sunaye ba saboda zai ci lokaci sosai. Sai a gyara zama. sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan. To bari mu fara da kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin dimbin masu sauraronmu game da batutuwa da dama na azumin watan Ramadan, kama daga ma'anar azumin da abin da ya dace mai yin azumi ya yi, zuwa waɗanda azumi ya wajaba a kansu, zuwa tsarin azumi a lokutan annoba irin coronavirus da dai sauransu, kai har ma zuwa abubuwan da suka shafi goman ƙarshe. Idan masu tambayoyin na tare da mu da shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kashi na farko na amsoshin da ya baku.
A jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Da farko dai, shi wata Ramadan wata ne wanda yake na tara a cikin watannin shekara na musulunci guda 12, kuma wata ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da Alkur'ani mai girma a cikinsa daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, wanda kuma daga nan ne aka ci gaba da yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayinsa na tsawon shekarun da yayi yana Annabi manzo har ya koma zuwa ga Allah. Sannan kuma shi wannan wata a cikinsa ne ake yin azumi wanda yake na farilla ga dukkan musulmi wanda yake ya samu iko, kuma a cikinsa ne Allah madaukakin sarki ya keɓance wani dare da ake ce masa daren Lailatul Qadari, wanda alkhairai da albarkoki dake cikinsa suna da yawa, wanda kuma duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare da kuma watan ma gaba ɗaya na Ramadan, to babu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da hadisinsa ya ce Allah madaukakin sarki zai gafarta masa in ya koma ga Allah a wannan lokaci, to ya koma ne kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da ainihin samun koda zunubi guda a tare da shi ba wanda yake tsakanin shi da Allah. Sannan kuma yadda ake azumin Ramadana, da farko dai shine azumin Ramadana wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar, kamar yadda hadisin Abdullahi bin Umar Allah shi kara masa yadda, wadda Buhari da Muslim suka ruwaito cewa buniyal islamu ala khamsin, shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawm Ramadan. Wato ma'ana an gina musulunci ne akan ginshikai guda biyar. Ginshiki na farko shine tauhidi, shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah kuma Annabi Muhammadu manzon Allah ne, sai kuma tsaye da sallah, sai bada zakka, sai kuma aikin haji da kuma azumin watan Ramadana, wadda kamar yadda ruwayar ya gabata. Sannan kuma yadda ake wannan azumi na Ramadana shine idan watan da muke ciki ko kuma watan Sha'ban ya kai shi kwana 29, to daga nan za a fara duban sabon jinjirin wata na Ramadan. Idan Allah ya sa a wannan yini na 29 ga watan Sha'ban aka dubi yamma bayan rana ta faɗi kenan, aka ga ainihin wato jinjirin wata na Ramadan, to idan labari ya watsu ta hanyar da ya inganta, musamman jagorori na musulunci ko kuma jagoran al'ummar musulmi, sarkin musulmi kenan da waɗanda suke a ƙasashensu, waɗanda suka ayyana, waɗanda suke ɗauke da wannan nauyi, to azumi ya zama wajibi ga duk wanda ya kai wannan lokaci yana musulmi, yana mai hankali, kuma baligi, kuma lafiyayye, sannan kuma mazauni ba matafiyi ba, kuma labari ya iske shi. Don haka azumi zai tashi da shi washe gari, ya zama ɗaya kenan ga wata na Ramadan. Sannan kuma koda a ce wannan wata na Sha'ban ɗin ya zarce a ranar farko, dubin farko 29 gare shi ba a ga watan jinjirin watan Ramadana ba, to idan gari ya waye ya zama lissafi 30 kenan ga watan Sha'ban. Don haka idan watan Sha'ban ɗin nan ya cika kwana 30 koda ba a ga jinjirin watan Ramadana ba, to washe gari dole a tashi da azumi, saboda lissafin musulunci na kwanakin wata ba sa wuce 30, kamar su kai 31 ko kuma a ce 28 ba sa haka nan. Don haka idan mutum ya samu labari kai tsaye abinda zai yi shine zai yi niyyar wato azumtar wannan wata na Ramadana gaba ɗayansa. Kuma yadda ake azumin shine, ko kuma yadda ake ɗaura niyya ɗin shine, mutum bayan ya kudurta a zuciyarsa zai niyan azumin watan Ramadana gaba daya, to ya sani cewa azumin kansa shine ya kame daga barin ci da sha da ainihin wato jima'i da kuma shigar da wani abu na abinci ta kafofin bakinsa ko ta hancinsa ko ta idanuwansa ko ta kunnuwansa ko ta duburansa ko kuma saduwa da iyali da rana. Mutum zai bar wannan ne tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada, to wannan shine ake kira azumi na ainihin watan Ramadan, wanda kuma zai ci gaba da yin azumin nan ne kamar yadda muka faɗi. Idan rana ta faɗi babu ita babu alamarta, to sai kuma a sha ruwa an kai ɗaya kenan, har kuma a ci gaba da azumin zuwa tsawon kwanakin da aka ce an ga wata na ainihin Shawwal, wato ma'ana koda kwana 29 ne ko kuma koda kwana 30 nan. Sannan kuma waɗanda azumi ya wajaba a gare su, na farko dai shine musulmi, na biyu a cikin musulman ma wanda yake baligi, wato ma'ana in mace ce wacce ta fara yin al'ada jinin haila ya fara zuwa mata, to wannan yin azumi a gare ta wajibi ne, sai dai in hailar ta zo ta tsaye da azumin ai bayan daukewar hailan kuma ta ci gaba da yi. Sannan in namiji ne wanda ainihin ya fara mafarki yana ganin maniyi, to shi azumi ya wajaba a gare shi. Sannan kuma dukkan su bayan musuluncin da kuma balagar su zama masu hankali, bayan hankali ba mahaukata bane kenan, ma'ana tunda shi mahaukaci dai an dauke alƙalami a kansa bai san halin da yake ciki ba, balle ya san ibada yake ko ba ibada ba, bayan hankali ya zama na lafiyayyu ne. Azumi ana dauke ma wanda yake da lalura ta rashin lafiya, wanda in mai warkewa ne to bayan ya warke sai ya ainihin rama azumin, in ko ba mai warkewa bane to akwai dai yadda shari'ar musulunci ta tanada zai yi azumin sa. Saboda haka azumin nan wanda yake lafiyayye shi yake yi. Sannan kuma mazaunin gida ba ainihin matafiyi ba, domin akwai sauki da aka tanada ga wanda yake musulmi mai hankali baligi amma yana cikin halin lalura ta tafiya. Tafiyan nan tafiya ce ko da a jirgin sama zai yi ko a mota zai yi ko akan wata dabba zai yi ko a ƙasa zai yi ta, matukar dai ta kai ƙasaru kuma ba tafiya ce ta saban Ubangiji ba, to shi wannan an ɗauke masa yin azumi har zuwa lokacin da ya gama tafiyar ta sai isa inda za shi, sannan ya ɗora bayan azumi kuma ya rama abin da ya sha a yayin da yake cikin wannan hali na tafiya. Sa'annan abin da ya shafi suwa aka ɗauke musu Ramadan, to su waɗanda aka ɗauke musu azumin watan Ramadan akwai kamar yadda muka yi bayani mara hankali, sannan kuma akwai mara lafiya, sannan akwai kuma mai ciki wacce take tsoron in ta yi azumin nan tana yiwa ɗan tayin da ke cikin cikinta zai galabaita, ko kuma ita in bata ci abinci ba za ta cutu, to ita ma an ɗauke mata yin azumi. Sannan kuma macen da take jinin haila, ma'ana jini na wata-wata da ke zuwa wa mata, idan jinin yana zuwa to a lokacin ita ma za ta dakatar da yin azumi. Ko kuma jinin haihuwa, in mace ta haihu jini na ainihin wato biki yana ci gaba da zuwa, to ita ma za ta dakatar da yin azuminta har sai wannan jini din ya dauke, sannan ta yi lissafi bayan azumi ta rama abin da ta sha na wannan ainihin wato azumi din. Sannan kuma akwai waɗanda suke tsofaffi waɗanda ba sa ma iya yin azumin gaba daya, to su ma wannan an dauke musu azumi. Sannan kuma akwai waɗanda suke da ciwo na yunwa, misali ciwon ulcer ko kuma ciwo na kishin ruwa, wanda babu yadda za a yi su zauna ba tare da sun sha ruwa ko sun ci abinci na tsawon lokaci ba, da haka su ma an ɗauke musu yin azumi. Sannan kuma a cikin waɗannan bayanai da muka yi akwai waɗanda su in ba su yi azumin ba ciyarwa za su yi, ciyarwan nan ya ishe su. Akwai waɗanda kuma in ba su yi azumin ba wato za su yi ne su lissafa kwanakin da suka yi, suna shan azumi, bayan azumi za su rama abin da suka sha. Don haka wannan a takaice shine abin da ya shafi waɗanda aka ɗauke yi musu yin azumin nan. Sannan kuma shin tsarin azumta Ramadana kan bambanta a lokuta annoba irin na yanzu da ake ciki na coronavirus ko kuma COVID-19? To babu shakka matukar dai wato mutum yana zaune a inda yake kuma lokacin azumin nan yayi, to babu wata dalili ko wani dalili da zai ce ba zai azumi ba, don ana annoba, wadda annoban ma yawanci zaka iske mutane labarin ta suke ji basu ganta ba, don haka babu abin da zai canza a gare su. Kamar yadda za su yi sallolin su lokuta guda biyar ainihin wato haka ma za su yi azumin su da annoba ko babu annoba. Sai dai alabashi idan annobar ta auka wa gari tana kashe mutane ne gaba daya babu yadda aka iya, to wannan kuma wasu malamai suna ganin cewa to za su iya ainihin wato a jinkirtawa ko kuma su sha azumin saboda lalurar rashin abinci, ba ta abinci ake ba, ta lafiya ko ta rayuwa ake yi. To amma in dai irin yadda abubuwan suke faruwa a yanzu ne, to babu wanda aka dauke mishi yin azumi, in dai ba wanda cutar ta kama shi bane yana kwanci bai da lafiya. Dama mun yi bayani a baya, wanda bai da lafiya to azumi wannan bai wajaba a gare shi ba. Don haka ya zama dole mu kiyaye azumin mu, babu abin da zai shafe shi. Mu yi azumin mukan mu, mu tashi mu yi sallolin mu, sannan mu gyara alakar mu da mahalicin mu, mu karanta alqur'ani, mu roki Allah, Allah ya kuma ya kawo mana sauki da ainihin wato wannan matsala take ainihin fuskantar duniya, da ma yin azumin, da ma yin ibadar ta salloli, da kuma karance-karancen alqur'ani da sauran addu'o'i. Sai Allah ya tausaya mana ya yaye ma duniya wannan musiba da aka kirkiro mata. Muna fata Allah ka yaye mana kuma ka kiyaye mu baki daya, waɗanda kuma suka kamu Allah ka warkar da su. Sa'annan baya ga ayyukan ibada na goman ƙarshe kamar da aka yi tambaya, waɗanne ayyuka kuma ake kawo lada, wato ke kawo lada sosai a cikin watan azumi? To kamar yadda muka yi bayani, shi azumin Ramadan gaba daya, wato tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, duk abin da mutum ya aikata a ciki na alkhairi, ladansa yana ninkuwa ne. Alal misali, shi watan gaba daya Allah ya tabbatar mana shahrur Ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wato ma'ana shi alqur'anin ma gaba dayansa a cikin watan Ramadan aka saukar da shi. Don haka in ka dubi tarihin magabata, tun daga zamanin tabi'ai da kuma ainihin tabi'u tabi'in da waɗanda suka bi su, yawanci idan aka ce Ramadan ya zo, to gaba daya zaka iske duk wata karantarwa an ajiye ta, an koma wa alqur'ani mai girma. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa a dukkan watan azumin Ramadana, malaika Jibrilu yakan zo su bitan alqur'ani mai girma tare da shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan azumin watan Ramadan. Yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da ke an samu da tambayoyi kan azumin watan Ramadan, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Haili Hailu, ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Yanzu kuma ga shiri na gaba, wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Gano Turo ya bayyana gamsuwa da komawar kyaftin din kungiyar Ahmed Musa taka leda a tsohuwar kungiyarsa ta Kano Pillars. Ro ya ce wannan matakin zai baiwa Musa damar komawa kan ganiyarsa sakamakon buga wasanni akai-akai. Musa ya kasance bai da kungiyar taka leda tun sa'ad da ya bar kungiyar Al-Nasr ta kasar Saudi Arabia, lamarin da ya janyo cece-kuce game da sashi a wasannin neman gurbi na Najeriya a 'yan kwanakin baya. To sai dai Musa ya koma Pillars din ne na zaman wucin gadi har ya zuwa lokacin da ya sami kwantaragi da wata kungiyar kasashen waje. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar kofin FA ta Ingila, bayan da ta doke Manchester City da ci 1 da nema a wasan kusa da na karshe na gasar da yammacin yau Asabar. Hakim Ziyech ne ya zurawa Chelsea din kwallon da ta ba su nasara a minti na 55 a rabin lokacin wasan na biyu, bayan da tun da farko sai da ya zura wata kwallon amma alkalin wasa ya soke ta da cewar ya yi satar fage. Wannan ne kuma ya kawo ƙarshen fafutukar Manchester City a gasar ta FA, da kuma kafa sabon tarihin lashe manyan gasanni hudu a kakar wasanni daya. City din ta soma wasanni tare da fatan kasancewa kungiyar Ingila ta farko da ta lashe gasannin Premier da zakarun Turai da kofin FA da kuma gasar League Cup a kakar wasanni daya. Chelsea din kuma za ta buga wasan ƙarshe ta gasar ta bana ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin Leicester City da Southampton, waɗanda yanzu haka suke can suna fafatawa. Sabon zababben shugaban kungiyar kwallon kafar Barcelona ta kasar Spain John Laporta ya kara jaddada matsayinsa akan cewa shahararren dan wasan kungiyar Lionel Messi ba zai bar kungiyar ba a wannan bazara. A wata zantawa da wata kafar yaɗa labaran wasanni ta kasar ta Spain, Laporta ya ce zai yi duk abin da ya wajaba domin ganin Messi ya ci gaba da taka leda a kungiyar. Laporta ya bayyana cewa Messi ne kadai dan wasan da ya nuna dagewa da sadaukar da kai ga samun nasarar kungiyar da zuciya daya a duk lokacin da ya kwashi yana taka leda a kungiyar. Messi ya zura wa kungiyar ta Barcelona kwallaye 467 a gasar La Liga kadai, adadin kwallaye mafi yawa da duk wani dan wasa ya taba zura wa kungiyar a gasar. Dan wasan dai yayi matsin lambar barin kungiyar a bazarar da ta gabata. Biyo bayan tankiyar da ta taso tsakaninsa da shugabancin kungiyar na lokacin a karkashin Joseph Bacchemi, inda zaratan kungiyoyi kamar Manchester City, Chelsea da PSG da Manchester United duk suka so mazawarcin sa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Yanzu kuma ga shirin tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه نيدي سنانا يحيى كما متاشي نيكي وندا كي ده sana'a kabukabu a cikin garin birnin Kwanni bisa ga wannan watan Ramadan da domin shi watan azumi wata ne wanda Allah ya kebe musulmi shi mun sani akwai rahama cikin shi akwai gafara cikin shi akwai azurtsuwa cikin ne sosai da sosai saboda haka yan uwa musulmi gabaɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan watan duk wanda Allah ya gwada mashi wallahi ya samu babbar rabo saboda haka a jajirce ayi ibada a roki ainihin lafiya da kuma zaman lafiya cikin kasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice
da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice.
Cutar coronavirus ta laƙuma rayukan mutane sama da miliyan 3 a cewar cibiyar da ke bibiyar cutar ta jami'ar Johns Hopkins. Da safe yau Asabar shafin yanar gizo na cibiyar ya bayyana cewa waɗanda suka kamu da cutar sun kai miliyan 3 tare da kashe mutane sama da 300,000. Yawan mutanen da suka rasa rayukansu ya zo yayin da duniya ta fara fitar da shirye-shiryen rigakafi don yaki da kwayar cutar mai saurin kisa, kuma wurare da yawa na fuskantar karuwar kamuwa da cutar. Masu zanga-zanga a biranen Amurka da dama sun fito kan titina jiya Juma'a suna kira da a sauya da kuma yin bayani akan sabbin rahotannin harbe-harben 'yan sanda. An bayar da rahoton zanga-zangar a cike da kewayen biranen da suka haɗa da Minnesota da Chicago da kuma Portland. A cibiyar Brooklyn da ke Minnesota an ci gaba da zanga-zanga a ofishin 'yan sanda na yankin bayan Dante Wright, wani ba-Amurka baƙar fata mai shekaru 20 daga Minnesota, wanda 'yan sanda suka kashe a ranar Lahadi. Amurka ta ce ta sanya takunkumin visa ga waɗanda aka yi imani suna da alhakin ko kuma suna da hannu wajen lalata tsarin demokradiyya a Uganda, ciki har da lokacin zaɓe a watan Janairu da kuma lokacin yaƙin neman zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi a wata sanarwa cewa ayyukan gwamnatin Uganda na wakiltar ci gaba da durƙusar da tsarin demokradiyyar ƙasar da rashin mutunta haƙƙin ɗan adam. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a shi da Prime Minister Japan Yoshihide Suga sun dukufa wajen aiki tare don tunkarar kalubale daga China da Koriya ta Arewa a taron koli na farko ga shugaba Biden a fadar White House tun hawansa mulki. Biden ya faɗa manema labarai bayan ganawarsa da Suga a yayin taron yini ɗaya ranar Juma'a cewa sun tabbatar da goyon bayansu ga wancan Amurka da Japan, kuma ya ce za su yi aiki tare don fuskantar kalubale daga China kan batutuwa kamar na tekun gabashin China da tekun kudancin China da kuma Koriya ta Arewa.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Hailu Haile wanda ya haɗa shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.